الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ‘Yan uwa na musulmi, take mudunmu a wannan sati ci gaba ne na mawdu’in da muka tattauna a kan shi satin da ya gabata, ba da mahimmanci da kuma mahimmancin mutum ya nemi tsarin Allah, kuma ya riƙa nema dare da rana, sahiya da marece, da ya kare shi daga wasu fitintunu guda huɗu, wanda mun zakkara fitintunun guda biyu bayan mun karanta hadisin gaba ɗaya, hadisin Abu Huraira. Wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa a cikin ruwayar Muslim, idan ɗayan ku ya iri sallarsa a tahiyya ta ƙarshe, to ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda huɗu. Muka ce wannan umarni ne na wajibi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ka zo tahiyya ta ƙarshe, bayan ka yi at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, was-salawatu wat-tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سكما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فنكم سكتي اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. wannan hakan su ajere malume suka ce wajibi ne sallaka bata inganta ta cika sai ka kawo su a haka, sannan daga baya addu'a da kake iya karawa kana iya kara, kawai manzon Allah ya ce kana iya kara addu'o'i gurin amsa addu'a ne, amma tabbatar da cewa a sallarka kafin sallama ka karanta waɗannan addu'o'i ajere haka, sannan kuma ko da liman kake bi ka tabbatar da cewa ka karanta su ko da kuma yayi sallama. Duk da wasu malamai suna ganin to ai in liman ya sallama kai ma wajibi ne a ya kamata kai sallama, to amma wannan muna cewa guri ne wanda kai ka san wannan limamin naka, in mai karantawa ne to zai iya karantawa abin da zai barka bai da yawa, bai da yawa, kana saboda kana iya gaugawa ka ida wannan dan abin da ke saura wanda shi ya sallama kai baka ida sa ba, amma ba haka ba ba za inganta ba daidai bane ba, ka bar wani wajibi da aka ɗora maka, ka bar ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku da muka zana, tashiya, salati ga annabi da kuma neman tsarin Allah daga abubuwan nan guda huɗu, wanda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata sallar shi ta farilla sai ya nemi Allah ya tsare shi daga ɗin wannan fitintunu wai wani abubuwa guda huɗu. Allah ka bari daga azaba ta jahannam, daga azaba na kabari, wanda mun yi magana da shi akan shi a takaice a satin da ya huce. Bayanin mu tayau shi ne fitintunun guda biyu da suka yi saura, daga cikinsu ta farko ita ce mutum ya nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga fitina ta rayuwa da kuma rayuwa da fitina ta mutuwa. Waɗannan abubuwa ne wanda a yau mutane muna rayuwa a cikinsu, kamar da manzon Allah ya bada labari, ina muku tsoron wata fitina nan gaba tana nan duhu durum tace kamar yankin dare, idan wannan fitinar ta wakana da yawa daga cikin mutane za su shiga tsimuwa, za su yi asara addininsu, alƙibarsu za ta kauce. Saboda haka ku ji tsoro ke cewa mutum zai wayi gari yana mumini amma kuma kan mareta zama kafir, ya mareta yana mumini amma kuma kan gari ya waye wannan mutumin ya zama kafir. Fitina ɗan uwa musulmi shi ne abin da ke iya bujuro ma mutum a cikin rayuwarsa, bayan yana zaman lahiyar shi yana addininsa yanda ya fahimta, kawai sai wata shubha ta zo masa, wani abin da zai sa shi inda ya kasa gane ina ne alƙibla, saboda faruwar bayanin wani mai bayani batacce da zai mishi, wannan kuma zai bata mishi aqida tunanin da yake da kyakkyawa da alaƙar shi da Allah subhanahu wataala, tunanin da yake da kyakkyawa da alaƙar shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da yanda ya karantar da addinin, sai wani abun zai zo gurbata maka wannan tunani, wannan aqida taka, wannan kudin da ke cikin zuciyarka, wannan kuma sai baya zuwa ga ya kange ka zuwa ga addinin gaba ɗaya ma, a ƙarshe zaka tashi a tutar babu, kana tsammanin kana ibada ne kana bautawa Allah amma kuma ashe shirme kake yi. Shi yasa ƴan uwa musulmi daga cikin irin wannan fitintunu kamar da muke gani a wannan rayuwa tamu ita ce fitinar ƴan ƙalaƙatu, fitinar ƴan tatsi ne, wanda wannan fitina ce daga cikin mafi manyan fitinu wallahi ƴan uwa, wallahi mai hattara ƙwarai da gaske, fitina ce ba ƙarama ba, domin wannan fitina kawai aka wayi gari tsakanin ɗan izala da ɗan ɗalika da ɗan shi'a da ɗan nakashibandiyya da ɗan wane ne, gabaki ɗayanmu mun yi ittifaki ba ma shakka cewa lallai bayan alqur'ani shari'a ta biyu addinin musulunci shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma inkari ba ma karetawa cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi bayanin shari'ar sa ba ba ma karetawa cewa almajiran sa sahabbai ba su hakaito man labarin rayuwar da ya ba da kuma yanda ya koyi ibada a aikata san gani suka hakaito malami suka rubuto dukkan mun ittifaki duk duniya musulmi ta da wannan amma kawai horon muna cikin wannan fa'inta tamu tare da bambancin fa'inta a cikin addinin namu amma muna cikin fa'inta guda game da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawai ga horon wata sabuwar aqida ta tsinantaka shine wadan kana kawo a gurin shi babu wani abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni mu yi ibadar Allah da shi kawai ba alqur'ani ba bayan mun san ya rayu da sahabbansa yayi ibada a gaban su sun gani kuma ya ce khudu anni manasikakum aikin haji sallu kama ra'aytumuni usalli game da sallah rayuwa ne ta auratayya tsakanin shi da sahabbansa ya aura sun aurata masa ya aura amma duk da wannan abubuwan suna ganin ai amira shi dai ai shirme ne babu wani labari da zamu samu na hotar rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawai mun je qur'ani kada ya ishe mu duk musulman da ya rika wannan aqida babu shakka ƴan uwa musulman da tana iya kai shi kawurci dan Allah ya gaya mana atiullaha wa atiur rasul qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah Allah ya ce lalle ku sani ku ba Allah ku manzon Allah ku ba Allah cikin umarnin da ya muku da kuma hani ku manzon Allah shi ma sallallahu alaihi wasallam cikin umarnin da ya hani Allah yayi umarni yayi hani a cikin alqur'ani manzon Allah yayi umarni yayi hani a cikin hadisansa yaya zamu gane umarni da hanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka yi da hadisansa saboda kai ƴan uwa musulmi wajibi ne wallahi muhim wajibi ne ba yanda za a yi mutum ya ce zai yi addinin Allah ya bauta wa Allah Allah ya amshi wannan addini ba tare da karanta suwa ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba annabi bane kai ba sahabi bane ba tabi'i bane kai qur'anin ba kai aka sabkan mashi ba wanda aka sabkan mashi shine Allah ya dora ma nauyin yayi bayani ga mutane shi sa Allah ke cewa kul ka ga musu in kuntum tuhibbunallah in kuna san Allah fattabi'uni ku biyo ni in gwada muku yanda ake bin Allah yanda ake san Allah sai Allah ya yi ku shi ma ya so ku Allah gafarta muku zunubanku amma ka ce kawai qur'ani na ka da Allah amma ba don bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wallahi dauki ne nauyi ne ka huci babu shakka haka Allah ce wa in tuqi'uhu tahtadu in har kun me da'a shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu shakka kun shiru da'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hanya ce guda biyu ka bi qur'anin da ya zo da shi sai kuma ka bi sunnar sa sallallahu alaihi wasallama wanda wannan sallah ita wannan sunna ita take bayyana alqur'ani kaman da Allah ya umarce shi tashab bil bayyinati wazubur wa anzalna alayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim lalle mun sabkan maka da adh-dhikra alqur'ani ko da alqur'ani ake ne saboda ni litubayyana lin-nasi dan ka bayyana ma mutane ma nuzila ilayhim abinda aka sabkan a gare su wal allahum yatafakkarun domin sai su tuntuni su gano hanya ta gaske ashe babu yanda zaka fahimci alqur'ani sai hanyar fassara bayani aikatawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa wani kuma sahabbansa sun hake tumar wannan babu shakka ko muna masu imani da wannan duk da wannan nassoshi na alqur'ani zalla masu kiran mu yin da'a ga Allah yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu kiran mu da fahimtar alqur'ani ta hanyar karantaswa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma har yanzu akwai mutanen da su kawai sun nace akan ƙaryata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kidus kaman da muka ce kawai qur'ani wai zalla tarsha ƙarya suke ba qur'ani zalla suke bi ba na sha fadi idan kun ce qur'ani zalla kake bi kai imani nayi imani alqur'ani ruwaya daban-daban aka samu an samu ruwayal hafs akwai warsh akwai qalun akwai zuri akwai wacece akwai daban-daban wani guda tara wasu suka sun shahara kowace kuma mun yadda daga manzon Allah suke sallallahu alaihi wa sallama ya ake kai zabi sanka a ciki dan ni in an tambaye ka an ce wata qira'a wata ruwaya kake karantawa zaka ce ina karatu da warshi daga ina ka samu warshi din warshi kin ba sahabi bane ba ba annabi bane ba wani ne daga cikin malamai yanda ka karyata amsa hadisi da gurin wancan sahabban wancan malamai su ne irin wannan malamai suka zo aka yi zuwa alqur'anin suka zo har zuwa ga hannunmu saboda kai yan uwa wallahi ya fatan basira ne hanya ce zuwa gidan mutar jahannama. Mutum yace yayi watsi da karantarsuwa da sunnar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ba karamin bata bane. Haka suka karyata waccan aya da Allah ya ce ma manzon shi sallallahu alaihi wa sallama, litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim, mun sabko qur'anin kama mutane bayanin abinda aka fata zuwa gare su. Kaga da qur'ani sanan muna jiran bayanin Allah, qur'anin magana ce ta Allah, sai Allah ya ce kai kai bayani. Ina za muka bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin sunnarsa, cikin hadisansa? To amma sun sha kawa, sun shure wannan magana. Allah ya ce su bayyana lin nas ma nuzila ilayhim, amma kuma sun karyata. Tarata wannan shine sharhi da bayanin shari'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi, shi ne Allah bayanin Allah ya ce. Amma wasu irin bata, lalle bata ya kai bata, fitina ta kai fitina, mutum ya fara cikin irin wannan rami. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ba Qur'anin, kuma shi yazo yayi bayanin Qur'anin, yayi bayanin shari'a dalla dalla ta tsaka kaida. Baka yi kusa ma da lokacinsa, baka samu kamshin 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 wanda zai dab da shi a cikin rayuwa, amma ka ajje fa'intarsa da fa'intarsa su almajiran nasa. Kawai ka dauki zaka kai karan kanka, ka bauta wa Allah da ra'ayinka, ka bar bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Babu shakka wanda akwai tozarci, akwai tozarsa manzon Allah da kuma kayyata shi a cikin sakon da zo mana daga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma kana iya daukar ra'ayinka, wai ka dauki ra'ayin malaminka, bayani da zai ma shi sa malamai suka ce ai Allah ma ya faɗa, fa ma za ba da haƙƙi illa dalal, bayan ka bar bata to ba in zaka bayan ka bar shirya sai bata wallahi. Mazalla yayi bayani, dauki bayanin shi kai aiki, a'a sai kuma ka koma kumbotanka, sakarcinka, shirmanka, tawilinka. Dole ne kana bukata Qur'ani sai an yi bayani, babu shakka. Dole sai an yi bayani za a gane shi. Waye shi gon bayani? Wanda aka saukan ma Al-Qur'ani i bayani shi san abin da ya kunsa, shi ke da alaka da wahayi daga saman bakwai. Amma kace a'a ba shi ba, to wa zai ma bayani yanzu? Ai kowa na ya dauka ya bayani, kowa zai dauka ya ka ya gane, kowa zai dauka ya aikata abin da yake so. Wallahi wannan koda takardu na duniya ba sa daukar irin wannan ta'addancin. Wani rubuta littafin shi kake dauka mai sharhi, kace ga yanda yake ne alhalin abin da ya rubuta shi a cikin littafin sa. Saboda haka wajibi ne an kuma farga cewa wannan ba karamin fata fata bane ba. Kisa Allah ce cewa falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri, kashedun su wadannan wanda suke saba lamarin sa shi sallallahu alaihi wa sallama, su yi hankali fa an tusibahum fitna, fitna tana iya samu sunnan duniya. Ka gan shi gashi nan shi ba mutum shi ba kafiri ba, kai dora mai kablasar ma duk wanda ya kada sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kafirta. Yanzu shi ma ga a cikin mutane har ma aka samu mutane shubha cewa ai shi ba kowane hadisi bane yake karyatawa, bayan duk mai sauraro mai bibiya ya san irin maganganun da ya a baya kafin a nemi shi, ya san irin abin da ya faɗa na wulirin dukkan Bukhari ya shirme ne, Muslim sakarci ne, ba irin maganganun muna na da ya faɗa ba a cikin kan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ture. Yanzu daga wutar gashin sa sai ya dace ce a banda hadisi kaza da kaza da kaza da kaza, ai yana faɗa ne akan hadisin da ke wai cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga ta ƴan uwa, hadisin da zai tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fata taba yiwa ba wallahi. In dai ya tabbata manzon Allah ya faɗa ya inganta daga rashi, to za mu faɗe shi, za mu karanta shi, kuma muna da aqida 100 saman 100 a zuciyarmu daga manzon Allah yake, kuma ita ma wannan maganar wahayi ce daga Allah subhanahu wataala. Domin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ala ku saurara, inni qad utitul qur'ana wa mithluhu ma'a, ku sani lalle ni an bani alqur'ani da kuma kutumcin alqur'ani tare da wannan alqur'ani. Saboda haka yan uwa musulmi, mu hankali kware da gaske, addini mu yana da tsada, mu kokarin fahimtar addini nan wanda shine jarin mu duniyar da lahira. Kada mu yi sakaki mu tayi akan shubha wanda in mun yi ba mu da hujja a gurin Allah subhanahu wataala. Fitina ta wato rayuwa yan uwa musulmi daga ciki shine fitina ta shahawa, fitinar da mutum zai saki zuciyarsa. Bayan fitina a cikin wato rayuwa irin waɗannan abin ke kunturo ma addininka, akwai fitina kuma take ta shahawa. Musulmin ne kai, kana iƙrarin musulmi, ka yarda da Allah, ka yarda da Qur'ani, ka yarda da manzon Allah, ka yarda da hadisansa, amma kuma shahawa sai ta dauke ka, san rai ya dauke ka, idan ka ya rike abin da yake san rai ne kawai zaka ji, baka duba wannan abin da zaka aikata me yake iya tabawa na hankalinka na rayuwanka na dabi'arka na rainabinka, wannan sai zama sababin saban Allah ne subhanahu wa ta'ala. Zaga yanzu mutane jira suke kawai wata dama ta samu dan saban Allah, jira ake kawai, ana nan an shirya an saka ana jira menene za a yi, wanda yake na wata munasaba ce, wanda a ce sallah ce za a yi, wani biki ne mutane sun shirya tsaf domin saba ma Allah subhanahu wataala wannan bin sha'awa ne wannan biki ne kasance munasabar ta kasance babba ce ko karama amma zaka mutane a shirye suke domin su bi san ran su kuma a gaban idan duk wani mai gani yana gani ya zama iyaye ne wulatul umur ne shugabanni ne masu fada a jire kowa ya sa ido yana gani bashin kunyin mutane babu tsoron Allah subhanahu wataala ba tsoron fushi na Ar-Rahman babu tsoron fushi wato na Al-Jabbar Al-Aziz Al-Muqtadir kaman da yawa kana a kwanakin da suka fice a cikin wannan gari al'amarin jarrabawa da aka yi ta tsalle-tsalle dan neman wato shahada ta tabrefe mun ga irin abin da ya rika yawa kana akan idan masu gani suna gani mutum ya kasance ma'aiki ne ko wakilin ma'aiki ne ko ya kasance ma'aikaci ne ko ya kasance mai fada a jire ne kowa ya ga abin da yawa kana kuma zai ce ba daidai ne ba wanda zai ce daidai ne dukkan mu mun taru mun yi ittifaki har su masu aikatawar sun tabbatar cewa wannan abin munkar ne saban Allah ne bata ne amma kuma duk wani mai shiga ya shiga wanda abin ya shafa dalibai ne da wani ba daliban mu ba gaba daya ai ta tunturundo a cikin garin nan injiya sun yi ta yawo da dalibai ai ta kai kawo kai wasu iyayen su suka dare ma abin jinjima wajibi ne hukuma ta dauki mataki akan wannan matsayi irin wannan munasaba idan ta faru abinda ake yi a can da shi kadai ya ishe mu wanda ake a can da kanana kaya da ƴan mata suke sawa za a yi brebe ne za a yi batne mun tabbatar cewa wannan saban Allah ne bitirci ne ga Allah subhanahu wataala na jawo tsinuwa zuwa ga al'umma zuwa ga mai wannan aikin zuwa wani zai gani an yi shiru wato zamanin ba aka komi kai har mun sai ka shafa fiya watanka ko kuma wanda ake kullawa ma ka shaka ta da shi kenan an yi da ka shiga gaban harkarka kuma ka shaka ta addu'a Allah amsa maka Allah ka saki ka ci wannan jarrabawa amma a yanzu abin ya dauko irin fuska wata irin fitina za a rika da hedeshi ana abinci ana ji ƴan mata da samarun su abin ya shahe su bai shahe su ba duk za su tare a makaranta fasikai su tattaru majiya Allah su tattaru suna kallon wannan ƴan mata kallon irin na sha'awa bayan an yi da wannan za a kwashi abinci da abin sha jiji za su cikin daji waye duk kun sani wala duk ku sani duk kun sani wala ku shirya su amsa gaban Allah subhanahu wataala kuna ganin ƴaƴan ku abin da suke yi an je neman wai jarrabawa ce ana so a roki Allah ya amsa bayan ana cikin jarrabawa duk ana tsara kuma a cikin saban Allah kowa ya tsare ma abin jinji zubar kudi ayi abinci zubar kudi a siye shi tana gani sarmayin yadda zai kama ta ko uban yana gani wani kaso zai kama yadda a shirye waɗannan abubuwa domin a ji aika su fitinu a shiga da yake aika duk abin da ake aikatawa bayan shi a bana abin da mun taba gani ba har su ware ake a garin nan ko ba yi ba har su ware ga ya ta musamman aka yi na wani shiki wani wanda yake mawaki aka cika dare wasu abubuwan mun gan su da idan mutum mutuzi wasu abubuwan mun ji labari wasu abubuwan mun gan su a waya abubuwan da kare in kuma ba sai ci ba kuma ƴaƴanmu ne kuma mun sani muna gani iyaye suna gani hukuma tana gani duka mun sa iro mun kyale wallahi wajibinmu ne Allah zai tsare mu tambaye mu a gobe kiyama albarka muke nema a cikin wannan kasa kullum muna fata sa aka yi miye azumi litinin ta wuce jama'a duk sun yi azumi saboda mu Allah kawo zaman lafiya Allah ture fitina Allah kuma ya kawo kwanciyar hankali sabon arziki amma kuma irin wannan tafiya muna gani a ce mu yi azumi mu aikata azumin kuma ga abin da ya kamata a dakile a yi shiru a kai wallahi wannan cin amana ne cin amana ce ta al'umma kuma tambaya tana nan tana jira idan ba da kuma ta ci aka ba a gurin Allah subhanahu wataala to raka wa wajibi ne a gare mu duk wani mai fada a ji nan gaba akwai irin wannan zata wakala kasa da sati guda akwai bakki ta ma zata wakala back sportive yana nan zai kasance koran marji ko abin da ya kamata wannan irin wannan abin kan iya mai metuwa ko sama da wannan ba hukuma wajibin su dauki matsayi alhamdulillah na ga wannan da cikin ƴan uwa daga caduwa irin wannan huduba na je bayani a ciki yana gode ma Allah alhamdulillah su a caduwa hukuma ta dauki mataki akai wannan abin daga yanzu sun hana shi to yana da kyau ma hukumomin su bi irin wannan hanya domin daƙile irin waɗannan fitintunu tsayar da mu daga fushin Allah subhanahu wataala wanda Allah shine wanda ke damƙar bawa wanda ke cikin dunubi a lokacin da sani ba Allah zai ma basata kuma ta hanyoyi daban-daban ko a kusa ko a nesa kana yi waka kamar kaci buris wala abin yake iya binka sai inda kake buƙatar abin ka ji daɗi Allah sai daƙile wannan kofar kai mai aikatawar kai wanda kake iya halawa kake kake halawa domin a hannu saboda ka wajibi ne ɗan uwa musulmi mu yi kokarin tsoron hushin Allah Allah shine wanda zai dirka ki mutanen Annabi Lut suna luwadi kawai aka ma kasar junun waina sama ta koma kasa an hallaka da su kawai hei labarin shine wanda yasa aka yi tsawa ga mutanen wato Annabi Salihu sambudawa fa su ba husi ziyarihim jafilin sun ci kasa haka da mutanen Annabi Shu'aibu da ilimi saban Allah an yi gargada suka kiya wasu kama baki suka gumu suka ji haka Allah ya birka ke mutanen Annabi Hud adawa Allah ya tumbuke su kace ana tumbuke wani iccen dabino ne ana wurgi da shi haka Allah ya tsedeta su haka Allah ya rabi a cikin wannan al'umma Qurayshawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana suka kokarin kareta manzon Allah da mushi abubuwa na sharri da cutarwa Allah ya dora musu yunwa bata kalin yunwa babu abun sannu babu abun cin mutun ya wato a gare yana yawo ko garge wato rakanin hayaki na yawo a sama ba hayaki bane yunwa ce kawai bala'in yunwa ta kai musu mutum ya kai yana cin irin abin da dabba take ci na ganye na itace mutum zai ruka yayi kashi kashin shi irin na dabba me ya ja musu wannan saban Allah da ke gum saka dole suna banna a doren kasa ɗan uwa wajibi ne domin tsira da irin wannan hanya uwaye mu dauki mataki akai hukuma ta dauki mataki akai da ban san yanzu ba ana kai hatta ga mu an tsoro lokacin da ake birebe ko ake bak wajibi ne a dauki irin wannan mataki da zai wannan al'amari domin mu samu karbuwa a gurin Allah subhanahu wataala Allah ya lota mana cikin arzikin mu kuma ya kare kasan mu ɗan uwa musulmi Allah ke cewa in muka yi nishin zamu dirka ce mu halakar da wata alƙarya amarna musu nasiha zan umarni manyan manyan masu fada a cikin wannan gari da cewa ku tsoron Allah amma fa fasa kofiya sai su kiya sai su yi fasikanci su bar hanyar Allah su sa ido kawai ko yi ma ayi Allah ta fada marnaha ta dinira sai mu dirka ke wannan kasa dirka cewa ba ma fata Allah ka tausaya mana ya Allah kada ka kawo mu daga abin da wawan wawan mu suka aikata hace ce ku ji tsoron fitinar da ba ta shafar kawai wai wanda ya aikata wannan fitina ne in fina ta zo wani jangulo a cikin al'umma to wajibi ne manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rike hannun shi ku hana shi ko kuma Allah ya ga muku gaba da hushin sa Allah ka tsare mu aya ta karshe Allah yake cewa lalle Allah madaukakin sarki ne cewa fa iza aranna annahu lika qaryatan wa taqusir salatu subhanal ladina zalamu minkum khassa ɗan uwa musulmi wannan ne shirin abinda muke iya bayani akai a takaice a yanzu daukan hukunci da kuma yance hukunci yana gurin iyaye sannan kuma yana gurin hukuma da kuma masu kudin da mun ramu da baki ɗaya mu lokacin mu yana takaitacce ne sannan kuma hadisin yana da tsawo zamu dakata ana insha Allah ta'ala sai in Allah ya kai mu sati mai zuwa zamu kare cika muku wancan hadisin mun ji kenan fitina ta rayuwa da kuma fitina ta mutuwa a ƙarshe insha Allah ta'ala ina roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya amshi ayyukan mu ya gyara mu ya gyara bayan mu ina roƙon Allah madaukakin sarki wannan kasa ta mu ya karta dukkan mugun sharri duk wani bainihin mugun kulli ga wannan kasa ya Allah ka mana maganin sa Allah ka kare mu gaba da bayan mu Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa an nubtala min tahtina rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiu du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim fa qumu ila salati yarhamukumullah dan wa bayan sallah da ku daurare insha Allah.